هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا جيسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin FMC da ke garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin a wannan yammaci na Juma'a 18 ga watan Safar hijrar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 23 ga watan 8 shekara ta 2024 wannan shine majalisi na 66 haka ne ko a cikin babin da yake magana kan aljaharu bitabliq bayyana saqo na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin ƙwariyar garin Makka bayanin da muke lokaci ya cin mana a majalisin da ya gabata shine zuwan mushrikai karo na biyu gurin babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna masu togaciya masu kawo karar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gurin babbansa in ba a mance ba mun karanta a baya karon farko sun kawo karar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gurin babban nasa kan abubuwa guda uku abu na farko suna koka cewar yana aibanta musu ababen bautansu abu na biyu yana wautar da hankulansu a cewarsu sa'annan kuma abu na uku yana zagin iyayensu kuma yana cewa iyayensu suna wuta wannan duka a cewarsu suka nemi babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga tsakaninsu da manzon Allah ko kuma su ya bar su dauki mataki wannan mun karanta a baya babban nasa sai ya mayar musu da martani wanda yake bai taushi hakan yasa suka juya suka koma to amma bayan nan kuma sai suka ga bata canza zani ba sai ma abin da ya karu dangane da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yanda yake nuna cewar Allah shi kadai ya cancanci a takaita shi da ibada duk wata bauta da za a yi ma wani wanda ba Allah ba shiriri ta ce kuma ma'abocinta yana kambata sannan kuma ya kama hanyar halaka to wannan yasa suka sake dawowa ga wannan babba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Talib suka sake kawo karar manzon Allah karo na biyu to amma a karo na biyu sun zo cikin fushi da bacin rai a yayin da suke tsawatarwa babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewar imma ko ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa abin da yake wanda ba za su iya hakurin zuba ido suna gani ba ana aibanta musu ababen bautansu ana wautar da hankulansu ana cewa iyayensu da kakanninsu da suka mutu suna cikin wuta, sannan kuma sun mutu kan addinin bata, wannan fa ba za su iya zuba idanu suna gani ba. Imma ko babban manzon Allah Abu Talib ya hana shi, ko kuma su yi fito na fito da manzon Allah da babbansa, su yaƙe shi, su yaƙi manzon Allah shi da babbansa. In ya so wanda ya fi ƙarfi sai zama yarin jayi ɗan uwansa. Kenan yanzu sun zo da faɗa, sun zo da tsanani da tsawatarwa, suka juya suka tafi abunsu. To a nan sai babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga tsaka mai wuya. Shi dai baya so ya takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annan na farko kenan. Na biyu kuma baya so alaka da hulɗa ta yanke tsakaninsa da mutanensa, ma'ana Qurayshawan Makka. To wannan yasa ya aika aka kira masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da manzon Allah ya zo gare shi, sai yake shaida masa cewar lallai ‘yan Makka, Qurayshawan Makka fa sun sake dawo masa karo na biyu, sun buƙaci kaza da kaza da kaza, in ba a yi ba kuma ga matakin da suka ɗauka. To a ƙarshe sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka rufa wa kanka asiri, ni ma ka rufa min asiri, kar ka ɗora min abin da ya fi ƙarfina. Don yana ga yanzu a ce alaƙa ta yanke tsakaninsa da mutanen Makka, zai shiga tsaka mai wuya. To shi ne yake nema gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kar ya ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa. Wannan gabar a nan muka tsaya makon da ya gabata. To wani martani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar dangane da wannan batu na babbansa, cewar manzon Allah ya shafa kansa ruwa ya jira kansa. To shi ne a nan mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya bayyana mana yanayin yadda manzon Allah ya kalli abin da kuma irin martanin da manzon Allah ya mayar. Yace fa dhanna ar-rasulu anna ammahu khadhalahu, manzon Allah da yaji waɗannan bayanai na babbansa, sai yayi tsammanin cewar babbansa fa ya tabar da shi ne, kuma yana so ya fita cikin sha'aninsa. Manzon Allah ya fahimci haka daga bayanan babbansa. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, wallahi ya ammu law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra ma fa'altu hatta yudhhirahu Allahu aw ahlika dunahu thumma baka wa walla. Wannan shine martanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa babbansa, wallahi na rantse da Allah. Wannan yana nuna maka yadda annabi ya jajirce ya tsaye tsayin daka bisa abin da yake ba gudu ba ja da baya. Kenan wannan da'awar fa da yake babu wani abu da zai sa ya tsaya, ba wani abu da zai sa ya daina, ba wani abu da zai tsai da shi ko ya kange shi, sai ma dai ya ƙara masa ƙaimi. Haka ake so duk wani mai karantarwa ya zama. Mai karantar da addinin Musulunci shi ne wanda ya kama dahir, shi ne wanda yake kan hanyar da za ta ƙulle, shi ne ya kama gaskiya, kuma shi ne Allah yake bayansa. To saboda haka abin da ake so ga mai karantar da addini, kar cutarwar mai cutarwa, ko tsangwaman mai tsangwama, ko zargin mai zargi ya sa ya daina ko ya koma da baya ko ya rage. Saboda manzo Allah babu abin da ya sa shi ya rage, ba abin da ya sa ya koma da baya, ba abin da ya taka masa birki bisa da'awarsa, kuma a hakan yayi nasara. To haka zalika a yau duk wani mai karantarwa idan ya rungumi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya tsaya kan gaskiyarsa, duk cutarwan mai cutarwa nan zai gan shi ya bar shi, saboda Allah yana tare da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, wallahi na rantse da Allah ya ammu ya kai babbana law wada'u ash-shamsa fi yamini, mutanen Makkah nan da za su je su dauko rana su zo su dora ta akan hannuna na dama. Mun san rana tana da girma, tunda duk inda ka je a duniya zaka ganta saboda girmanta, gashi dai can kololuwar samaniya take, amma ko ina ka je zaka ganta. Yanzu mu duba mu ga jirgin sama. Jirgin sama lokacin da ya lula kayayi sama, idan yayi sama sosai ma ba za ma kana hango shi ba, ko kana hango shi kaman dan tsuntsu, saboda abin da ya maka rata zaka na ganin sa dan kankani. To amma rana duk da ratanta muna ganin ta babba, ka kenan tana da girma ainin. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma tana da zafi kwarai da gaske. To da za su dauko ta duk da girmanta da kuma zafinta, tunda ko da abu ne rana ta gasa shi, ka taba abin sai ka kone. Yanzu rana tsaka irin karfe 12 na rana, ba lokacin sanyi ba, ba lokacin damana ba, mutum ya fita ya cira takalminsa kan titi ya taka titin, yaya kake tsammani zai kasance, ya al'amarin zai kasance masa? Ko kuma ya cira takalminsa tsakiyar rana kamar karfe 12 ya taka rerayi ya shi kasa, yaya al'amarin zai kasance masa? Ko ka ajiye ruwa a cikin rana karfe 11 zuwa 12 daya, ka zo ka taba ruwan ka ji, yaya za ka samu ruwan yanda rana ta gasa ruwan? To ina ga a ce ranan ga ta nan an dora maka ita a tafin hannunka, haka ga sai hannun ya soye ya gashe ya kone ya zama gawayi saboda zafin rana. To manzo Allah yana nuna wa babbansa duk irin ukubar da za su masa, ko da wannan ukubar za ta kai ga halakarsa, babba zai sa ya koma da baya ba. Shine ya ce ya babba law wada'u ash-shamsa fi yamini, da za su dauko rana su sanya ta a hannuna na dama, wal qamara fi yasari, su dauko wata su dora shi a hannuna na hagu, ala an atruka hadha al-amr, dan in daina wannan al'amari. Wannan al'amari da'awa, kiran mutane su zo su bauta Allah shi kadai, kiran mutane su watsar da bautan gumaka, su takaita Allah madaukakin sarki da ibada, da za su yi wannan a matsayin horo da ukuba akan manzon Allah ya daina abin da yake na kiran mutane zuwa ga wannan addini na musulunci? Manzon Allah ya ce ma fa'altu, wallahi bazan ba abin da zai sa in daina, hatta yuzhirahu Allah, har sai Allah ya bayyana shi, ya agaza masa, ya taimake shi wannan addinin. Ma'ana in ka gana daina, to addinin ya samu guwaya, addinin ya samu daukaka, addinin ya samu karbuwa, tunda dama an aiko ni ne in kira mutan duniya. To in har ka gana daina wannan da'awar da nake, na daina kiran mutane, to mutane sun karbi da'awar tawa, sun karbi addinin musulunci. Aw ahlika dunahu, ko kuma in halaka a sababin haka, ɗayan biyu ne zai sa in daina. In ma ko ya zamanto mutan duniya sun karbi addinin, to nan alhamdulillah na san na isar da sako, ko da na daina ba matsala. Ko kuma ya zamanto in mutane ba su karba ba, ni ko ba zan gushe ba, ina kiran mutane har in halaka akan haka, in halaka ni za su yi sai dai su halaka ni, amma ba zan daina ba. Wannan shine martanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Thumma baka wa walla, sai manzon Allah ya juya yana kuka, yana gada babbansa yana tare da shi, yana tsaye a gefensa, amma yanzu kaman ya sare, amma yanzu kamar ba zai iya taimaka masa ba. Kalubalen da suke fuskantar babban ba zai iya karbar su ba, ba zai iya tinkarar su ba, saboda haka ya ja da baya, ya karaya wajen ba da kulawa da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan yasa manzon Allah ya juya yana kuka. Faqala Abu Talib, aqbil ya ibn akhi. To shi kuma fa Abu Talib baya so ya ga manzon Allah cikin tashin hankali. In har manzon Allah na cikin tashin hankali, to shi ma fa hankalinsa ba zai kwanta ba. In ka ga hankalinsa a kwance, to hankalin manzon Allah yana kwance. Amma matukar manzon Allah na cikin tashin hankali, shi ma ba shi da kwanciyar hankali. Faqala Abu Talib, sai Abu Talib ya ce aqbil ya ibn akhi, zo 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 ya dan uwana. fa aqbala alaihi sai manzo Allah ya taho gare shi ya taho ga Abu Talib ya ji me zai fadi bisa ga wannan martani da manzon Allah ya mayar fa qala sai Abu Talib ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idhhab fa qul ma ahbabta wallahi la usallimuka yace je ka faɗa abin da kake so je ka faɗa abin da kaga dama wallahi bazan taba sallama ka ba sai dai su yi abin da za su kenan dai babban manzon Allah Abu Talib ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa fa shi fa yana tare da shi har abadal abad duk kuma abin da manzon Allah yake so ya faɗi ya je ya faɗi shi yana tare da shi ba zai taba sallama shi to wannan shine ya kawo mu karshen wannan babi da muka dau makwanni muna karatu cikin sa babin da yake bayani dangane da bayyana da'awar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to yanzu natijar da aka je gare ta ita ce buƙatar mushrikai bata biya ba mecece buƙatar su a taka wa manzon Allah burki a hana manzon Allah abin da yake faɗi na kiran mutane a zo a bauta wa Allah shi kadai a watsar da bautan gumaka na bayanin da manzon Allah yake cewar duk wani wanda ke bautan gumaka ba shi da lissafi me lissafi ba zai je yana bautawa abin da baya ji ba baya gani ba zai amfanar wa kansa da komai ba balle wani sa inda wata cuta za ta tinkaro shi ba zai iya tunkuɗe wa kansa ba balle tunkuɗe ma wani to saboda haka me tunani me lissafi ba yadda za a iya bauta ma irin wannan abu to haka zalika kuma da'awar annabi da yake cewar duk wanda ya mutu akan wannan addini yana cikin wuta to wannan batutuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mushrikan nan suna so annabi ya daina annabi kuma ya ce ba zai daina ba sai dai ya halaka ko kuma ya zamanto abin da yake kiran mutane sun karba tayan biyu ne to babban sa kuma da ya kula cewa annabi yana nan kan bakarsa shi ma sai ya tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da annabi kenan yanzu buƙatar mushrikai bata biya ba abin da suke nema a hana manzon Allah ba zai hanu ba saboda shi dan aikin Allah ne Allah ne ya aiko shi kuma ba yadda za a iya watsar da aikin ubangijin sa subhanahu wa ta'ala to yanzu tunda buƙatar su bata biya ba dole ne za su je mataki na gaba suna bin abun mataki mataki ne matakin farko sun kawo ƙararsa bata canja zani ba mataki na biyu da suka zo ba da fiskar ƙara suka zo ba sun zo da fiskar tsoratarwa ne da tsawatarwa nan ma dai duka haƙar su bata cimma ruwa ba to yanzu kuma za su je ga mataki na uku shine babin da za mu shiga yace al-iza cutarwa ma'ana cutarwan mushrikai da suka yi ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cutarwar bata takaita kan manzon Allah ba ta zarme har zuwa kan waɗanda suka musulunta musamman masu rauni daga cikin su to wannan babin abin da ya kunsa ke yace wa ra'a rasulullahi min al-mushrikina kathira al-adha wa azima ash-shidda khususan idha dhahaba ila as-salati 'inda al-bayti wa kana min a'zamihim adhan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama jama'atun summu likathrati adahum bil mustahzi'in manzan Allah sallallahu alayhi wa sallama yaga cutarwar mushrikai mai tarin yawa kenan yanzu mataki na gaba da mushrikai suka je gare shi bayan sun tsawatar sun tsoratar duk bai amfanar ba to mataki na gaba da suka je sai suka dauki matakin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cutarwa ta fatar baka na aibanta shi na kushe shi na bayyana cewa shi mahaukaci ne shi matsafi ne shi mawaki ne ko kuma cutarwa ta gangan jiki shine wara'a rasulullahi min al-mushrikina kathira al-adha adha wa azima ash-shidda manzon Allah ya gani daga gurin mushrikai cutarwa wanda suke masu tarin yawa cutarwa kala kala na safe daban na yamma daban na rana daban da kuma tsanani da suke yi wa manzon Allah mai girman gaske yace khususan idza dhahaba ila as-salati 'inda al-bayt musamman idan yaje yin sallah jikin ɗakin Ka'aba anan cutarwan tafi kamari anan cutarwar tafi girma, anan cutarwar tafi bayyana. To a nan gurin akwai tambaya da zai bijiro kansa. Wannan batu da ake farkon fara da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, farkon fara da'awar manzon Allah, duka bai wuce shekaru uku da fara da'awar manzon Allah ba. To amma anan ana cewa cutarwar mushrikai tafi yawaita ga manzon Allah, tafi tsanantuwa ga manzon Allah, tafi girma ga manzon Allah, musamman in yaje yin sallah jikin ɗakin Ka'aba. To tambaya anan ita ce, a lokacin ai ba a saukar masa da sallah ba, to ta irin sallah yake yi ke? Mun san cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar masa da sallah ne a lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji, kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba, wanda aya na cikin suratul Isra ta bayyana mana ayar farko, subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Anan ne aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sallah shekara ta goma bayan fara masa wahayi. Wasu malaman suka ce shekara ta goma sha ɗaya bayan fara yiwa manzon Allah wahayi. Nan kuma ana batun shekara ta huɗu bayan fara masa wahayi, farkon ta ƙarshen shekara ta uku. To kaga a lokacin ba a saukar wa manzon Allah sallah ba. To ne irin sallah manzon Allah yake, kuma ta yaya yake yin sallar? Inda anan an ce khususan idza dhahaba ila salati inda albayt, musamman in yaje yin sallah jikin ɗakin Ka'aba, anan cutarwar tafi yawa, tsananin yafi yawaita, tsananin da cutarwan sun fi girma idan yaje yin sallah jikin ɗakin Ka'aba. To wace irin sallah yake jikin ɗakin Ka'aba, alhali lokacin ba a saukar masa da sallah ba? Tunda mun san dukkan ibadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, sai bayan an saukar masa yake yin su. To sallah kuma zuwa aka yi da shi ya je karɓo ta takanas, to anan ba a je da shi ya karɓo sallan ba, to ta irin sallah yake yi a wannan gabar? Malamai sun ba da martani guda biyu. Martani na farko suka ce tunda annabi yana kan addinin annabi Ibrahim, Allah ya ce wattabi'u millata ibrahima hanifa, kuma ku bi addinin annabi Ibrahim, miƙaƙƙen addini, haka Allah ya umarni wa annabi. To sai zamanto duk abubuwa na ibada na annabi gabanin a shar'anta masa su yana yi ne akan addinin annabi Ibrahim, tunda Allah masa umarni ya bi addinin annabi Ibrahim. To sai zamanto annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama an shar'anta musu sallah, cikin su akwai annabi Ibrahim, annabi Ibrahim shi ma an shar'anta masa sallah. To sai zamanto gabanin a shar'anta wa annabi sallah, a saukar masa da sallah, yana yin sallah ne akan shari'ar annabi Ibrahim alaihi salam. Sallah kuma da aka wajabta wa annabi Ibrahim rak'o'i guda hudu, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je karɓo salloli guda 50 gurin Allah subhanahu wa ta'ala, yana hanyarsa ta dawowa da ya zo wuce annabi Musa, ce sun yi wa al'ummaka yawa, saboda annabi Musa ya waiwaya ga wasu al'ummu sallolin da aka wajabta musu duka ba su fi salloli guda biyu ba, wasu ba su fi guda hudu ba. To annabi Ibrahim duka sallolin da aka farlanta masa rak'o'i hudu ne, da a yi su sau biyu. Za a yi raka'a biyu da safe, za a yi raka'a biyu da yamma. Biyun safe ana yin su gabanin rana ta fito, biyun yamma ana yin su gabanin rana ta faɗi. Wannan su ne sallolin da aka shar'anta wa annabi Ibrahim da shi da al'ummarsa. To sai zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa shari'ar annabi Ibrahim yana raka'o'i guda biyu gabanin fitowar rana, raka'o'i guda biyu bayan gabanin faɗuwar rana. Shine malamai suka fassara shi da wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Sabbih din suka fassara ta da sallah, kenan tun ma gabanin a saukar masa da sallar an masa umurni yayi sallah kan shari'ar annabi Ibrahim. Shine wasabbih bihamdi rabbika,
kai tasbihi tare da godewa ubangijinka cikin sallah qabla tulu'ish shamsi gabanin rana ta fito gabanin rana ta fito annabi ibrahim yana raka'a to sai aka umurni annabi shi ma yayi wa qabla ghurubiha gabanin rana ta fadi annabi ibrahim yana raka'a biyu to annabi shi ma an masa umurni yayi to sai zaman to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana waɗannan raka'o'i guda biyu to kaga anan gurin da aka ce khususan idza dhahaba ila salati inda albayt zai zama kenan waɗannan salloli da aka shar'anta wa annabi ibrahim alaihi salam sune annabi sallallahu alaihi wasallama yake raka'o'i guda biyu gabanin fitowar rana biyu gabanin faduwar ta magana ta biyu kuma da malamai suka yi a wannan gabar suka ce sallar dare ake nufi saboda an yi umurni wa manzon Allah da yayi sallar dare tun kafin a saukar masa da sallah Allah ya ce qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila suratul muzammil an saukar da ita tun gabanin ayi isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa qumil laila kai tsayuwar dare illa qalila sai dan kadan shine zaka dan kwanta ka huta to shine ibnu hajar Allah ya masa rahama yace da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewar gabanin ayi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a farlanta masa wata sallah da zai yi ta wajibi ba banda sallar da aka masa umurni yana yin ta cikin dare cikin fadin Allah madaukakin sarki qumil laila illa qalila to shine wasu malamai suka ce irin wannan sallar yake to amma waɗannan maganganu guda biyu na malamai a zahiri ba su cika ro da juna ba raka'o'i guda biyu da annabi zai yi bisa shari'ar annabi Ibrahim gabanin fitowar rana da biyu da zai yi gabanin faduwar ta ba su yi karo da sallar daransa da zai yi ba za a iya cewa duka yana yin biyun gabanin fitowar rana biyun gabanin faduwar ta bisa shari'ar annabi Ibrahim haka zalika kuma yana tsayuwar daren ka kenan dukan su dai ibada ce wacce Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yadda da ita to kenan cewa da aka yi cutarwar mushrikai tafi yawaita tafi girma tafi tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman idan yaje yin sallah jikin dakin Ka'aba waɗannan salloli ne da malamai suka yi bayani yace wa kana min a'zamihim adhal li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jama'atun summu likathrati adhahum bil mustazi'in sai zamanto a cikin mushrikan makka waɗanda suka fi girman cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda yawan cutarwansu ga manzon Allah ana kiran su al-mustahzi'un sune masu izgili har ma lakabin da aka musu kenan an musu lakabi da al-mustahzi'una masu izgili wa manzon Allah saboda yawan cutarwansu da girman cutarwansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka musu lakabi da haka to yanzu anan zai ta kawo mana misalan irin waɗannan mutane waɗanda aka musu lakabi da al-mustahzi'un wanda cutarwarsu ya zamanto ya yawaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ambata mana sunayensu wa musamman waɗanda suka fi shahara daga cikinsu yace fa awwaluhum na farkonsu wanda yafi kowa tsananta cutarwa ga manzon Allah yafi kowa yawaita cutar da manzon Allah shi yasa yace fa awwaluhum wa ashadduhum abu jahl amru bin hisham bin al-mughira bin al-mughirati al-makhzumi al-qurashi na farkonsu kuma mafi tsananin cutarwansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abu Jahal kenan duk cikin mushrikan da suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsangwami manzon Allah baya Abu Jahal shine matakin farko shine kan gaba yafi kowa cikin mushrikai tsananta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sunansa Amr bin Hisham bin al-Mughira wannan sunansa kenan sunansa Amr sunan mahaifinsa Hisham, sunan kakansa Al-Mughira, wanda ya fito da kabilar Banu Makhzum. Shi yasa aka ce Al-Makhzumi Al-Quraishi. Ba Quraishi ne wacce ita kabilar Quraish karkashin ta akwai kabiluwan da suke masu tarin yawa, daga ciki akwai kabilar Banu Makhzum wacce ita ce kabilar Abu Jahal. To anan zai kawo mana misalai har guda uku na irin cutar wadda Abu Jahal, Allah ya la'ance shi, yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cutarwarsa ta farko ga manzon Allah, qala yawman ya ma'shara quraish inna muhammadan qad ata ma tarawna min aibi dinikum wa shatmi alihatikum wa tasfihi ahlamikum wa sabbi abaikum inni u'ahidu Allah la ajlisanna lahu ghadan bihajarin la utiqu hamlahu fa idha sajada fi salatihi radakhtu bihi ra'sahu fa aslimuni inda dhalika aw imna'uni. Abu Jahal yake gaya wa mushrikan Makka, sun zauna a gurin da suke hira suke tattaunawa tsakanin su, sai yake ce musu, ya ma'shar Quraish, ya ku gungun taron Qurayshawa, inna muhammadan kad ata ma tarawna, lallai fa Muhammadu ya zo da abin da idanunku ke gane muku munanan abubuwa. Min aibi dinikum, na aibanta addinin, cewa addinin ku nan da kuke bauta da shi shiririta ne, shirme ne. Wa shatmi alihatikum, da kuma zagin allolinku, gumakansu kenan, gumakansu da suke jikin ɗakin Ka'aba, da waɗanda suke cikin ɗakin Ka'aba, suna da gunki Hubal, suna girmama wannan gunki, suna da gunki Manaf, suna girmama shi, suna da Uzza, suna girmama ta, suna da Isaf, suna da Na'ila, ga sunan gumaka iri-iri. To annabi yana nuna cewar bautan waɗannan abubuwa shiririta ne, saboda su kansu ba su da abin da za su amfanar wa kansu, balle su amfanar ma wani, sannan ba za su iya tunkuɗe ma kansu wani abu da zai tunkaro su na cuta ba ko cutarwa. Ba sa ji, ba sa gani, ba sa magana, ba sa da hankali, kuma me amfanin bautansu? To shi ne yake bayyana wa Qurayshawa cewa lallai fa Muhammadu, idanunku na gane muku na abin da ya zo da shi mummuna, na aibanta addininku, da kuma zagin ababen bautanku, wa tasfihi ahlamikum, da kuma wautar da hankulanku. Yana cewar mai hankali ba zai zo yana bautawa abin da baya ji, baya gani, ba baya magana. To hakan yana ɗaukansa a matsayin wautar da hankulansu. Wasabbi aba'ikum, da kuma zagin iyayenku da kakanninku. Yana cewa iyayenku da kakanninku da suka mutu kan wannan addini yanzu duka suna cikin wuta, sannan kuma in kun mutu kan wannan addini, makomarku, makomar iyayenku da kakanninku ita ce wuta. To hakan suna ɗauka, sun ɗauke shi a matsayin zagin iyayensu. To anan kamar yayi muqaddima ne, yayi sharar fage. Abu Jahal ya yi sharar fage wa Quraysha, sun kasa kunne suna jinsa me zai faɗi. Sai ce, inni u'ahidullah, ni na ɗauka wa Allah alƙawari, la ajli sanna lahu ghadan bihajarin la utiqu hamlahu, gobe zan je in zauna a inda yake zuwa yayi ibadarsa, wato zai je zauna jikin ɗakin Ka'aba, tunda nan manzon Allah yake zuwa je yi sallah. To zai je ya zauna ya jira manzon Allah ya zo da katoton dutse, wanda shi ma da ƙyar zai iya ɗaukan dutsen, da ƙyar sai ya yi da gaske ya iya ɗaukan dutsen. Ya ce zai je ya zauna ya jira zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan manzon Allah ya zo jikin ɗakin Ka'aba, ya yi kabbarar sallah, ya fara sallah, ya ce fa idza sajada fi salati, in har ya ci gaba da sallarsa ya tafi zuwa ga sujjada, ya ajiye goshinsa a ƙasa, ya ce radakhtu bihi ra'sahu, abinda zan yi zan rungumi wannan gungume mai dutsen, wanda da ƙyar zan iya ɗaukarsa, in je in kwankwasa masa kansa. Wannan ita ce aniyar Abu Jahal, wannan ita ce aniyarsa, zai ɗauki wannan gungume mai dutsen yaje ya kwankwatsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa a lokacin da manzon Allah ya sujjada. Wannan zai nuna mana cewa duk wanda ya rungumi addinin musulunci sai ya haɗu da kalubale daga makiya musulunci, ko ya ki ko ya so. Saboda haka makiyin musulunci fa ba abin da zaka yi ka yarda da shi a baya da kuma yanzu, haka suke. Duk inda makiyin musulunci yake haka yake, in kaga ya yarda da kai, ya aminta da kai, ya karbe ka, to ka bar wannan addini naka na musulunci ka koma addininsa. Amma matukar baka bar addinin ka ba, wallahi yaƙe yake maka ta ciki na ciki. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu, ba za su taba yarda da ku ba wallahi sai kun bi addininsu. Duk yanda za su nuna cewa a zo a haɗu, a zo a yi abu iri guda, a zo a taimaka juna, duk ƙaryar banza ne. Duk wani taimako da za ku ga suna muku duk ta ƙarya ce, amma ta ciki na ciki. Akwai da sisa da makirci da planning da suke shiryawa na surusa musulunci, surusa musulmai indirect. Saboda in sun fito direct ba za a amince da su ba. To indirect suke rusa musulunci da musulmi ta inda musulmi bai ankara ba, kuma sun yi ta'adi wa musulunci a duniyar musulunci a yau. Da yawa kuma musulmai ba su gane ba, an yi babban ta'adi. Makiya musulunci sun yi babban ta'adi wa musulunci, sun yi babban ta'adi wa musulmai. Kuma har yau, har yanzu da nake magana, da yawa daga cikin musulmai suna baccin da ba su farka ba, ba su gane ta'adin da makiya musulunci suka musu ba. Wallahi ba za su taba san ka ba, kuma ba za su taba taimakon ka ba, har sai ka koma addininsu. Duk abin da zaka ga suna, akwai abin da yake karkashin sa ko yake bayan sa na wasu manufofi da suke so su cin musu. Allah ne ya tabbatar mana da wannan cewa lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Allah ya ce wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddukum an dinikum in istata'u. Da yawan su suna so su ga sun sanya ku kun yi ridda daga addinin, kun bar addinin. Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddukum an dinikum min ba'di ma tabayyana. Na'am, mecece ayar? Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddukum an dinikum, ina gaba in istata'u bani, min ba'di ma tabayyana, min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim, min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Da yawa daga cikin kafirai suna so su sa ku ku yi ridda, ku bar addinin ku bayan kun yi imani, sanya ku ku koma kafirai irinsu. Me yasa? Hasadan min indi anfusihim, saboda hasada daga kawunansu. To wannan shine batu na Abu Lahab, cewa zai ɗauko wannan gungume mai dutsen ya zo ya dandaka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Yace falyasna bi ba'da zalika banu abd manaf ma badalau, yace zan je nayi ƴan kabilarsa, dangin annabi, ƴaƴa da jikokin abd manaf. Abd manaf kakan annabi ne na uku. To ƴaƴa da jikokin abd manaf su yi abin da suka ga dama, ni dai zan je nayi wannan aniyatawa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf, kaga Abd Manaf kakan annabi ne na uku. To shi Abu Jahal ya kudiri aniyar, duk sanda manzon Allah ya zo gobe yin sallah jikin ɗakin Ka'aba, zai ɗauko gungume mai dutse ya zo ya dandaka wa manzon Allah kansa da wannan dutsen yayin da manzon Allah ya sujjada. Su kuma dangin annabi, ƴaƴa da jikokin kakan annabi na uku, Abd Manaf kenan, ya rage nasu su yi abin da suka ga dama. Falamma asbaha akhadha hajaran kama wasafa thumma jalasa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yantadhiruhu. Lokacin da gari ya waye, akhadha hajaran kama wasafa, sai Abu Jahal yaje ya dauko gungume mai dutse, da kyarma ya rungumi dutsen saboda girman dutsen, ya dauko shi ya taho da shi kamar yadda ya yi bayani jiya. thumma jalasa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantadiru, sai zo ya zauna yana jiran manzon Allah, yana jiran zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghada alaihi salatu wassalamu kama kana yaghdu ila salatihi, manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ba fasawa duk abin da ya saba yi na ibada, ba abin da zai sa yi kasa a gwiwa, ba abin da zai sa ya koma da baya. Manzon Allah sai ya safuko zuwa ga sallarsa kamar yadda ya saba bisa al'ada. In ba amince ba a baya, mun yi bayani cewar sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raka'o'i guda hudu, biyu yana yin su gabanin fitowar rana, biyu yana yin su gabanin faduwar rana. To yayi safuko, yayi asubanci kamar yadda ya saba, ya je jikin ɗakin Ka'aba, zai yi wannan raka'o'i guda biyu da ya saba yi kowace asubahi, kowace safiya. Wa quraishun fi andiyatihim yantadhiruna ma Abu Jahal fa'i, Quraishawa suna can gurin tattaunawansu, gurin hiransu, gurin mitin ɗinsu, suna jira su ga me Abu Jahal zai aikata yau, tunda ya yi musu rantsuwa. Mun san ɗabi'a ta Larabawa gabanin zuwan Musulunci, in mutum ya yi rantsuwa to sai ya aikata abin da ya rantsuwa a kansa. In mutum ya yi alkawari baya saba alkawari, za ka ga ire-iren waɗannan ɗabi'u sun siffanta da su. In har mutum ya yi rantsuwa to baya taɓa kuskurewa rantsuwarsa. To suna can sun taru, Quraisha suna can sun taru a gurin mitin ɗinsu, gurin hutawansu, gurin tattaunawansu, suna jira su ga me Abu Jahal zai yi yau, yaya natijar za ta dawo. Falamma sajada alaihi salatu wassalamu ihtamala Abu Jahalin al-jahar hajara wa aqbala nahwahu, lokacin da manzon Allah ya zo ya fara yin sallarsa jikin ɗakin Ka'aba, yayin da ya yi sujjada ihtamala Abu Jahalin al-hajara, sai Abu Jahal ya je ya rungumo wannan katon dutsen. Dama ai ya gaya musu cewa matukar manzon Allah ya zo yana sallah jikin ɗakin Ka'aba, yayin da ya sujjada zai zo ya kwankwasa masa kansa da dutsen. To sai Abu Jahal ya je ya rungumo wannan makeken dutsen. Wa aqbala nahwahu, ya taho inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallarsa. Hatta idza dana minhu raja'a munhaziman muntaqi'an launuhu min alfaza'i wa rama hajarahu min yadi, har hatta idza dana minhu, sai da ya kusanto ga manzon Allah, shi Abu Jahal kenan, har sai da ya kusanto ga manzon Allah, gashi ga manzon Allah me ya rage, ya daga dutse kwankwasa wa manzon Allah kansa. Raja'a munhaziman, sai juya a guje shi Abu Jahal din, ya zo gashi ga manzon Allah me ya rage, ya daga dutse ya buga kan akan manzon Allah, sai aka ga ya juya a guje. Muntaqi'an launuhu, launinsa ya canja kaman wanda yake cikin tashin hankali, kaman wanda yake cikin firgici, kaman wanda ya shiga cikin halin ni'asu, fuskarsa ta canja min alfaza'i, saboda firgici da yake ciki. Warama hajarahu min yadihi, sai ya yarda wannan katoton dutsen daga hannunsa, ya juya a guje yana cikin firgici da tashin hankali, ya yarda wannan katoton dutsen. Faƙama ilaihi rijalun min ƙuraishin, nan fa mazaje daga cikin Ƙuraisha da suka ga abin da ke faruwa dangane da Abu Jahal, sai suka tashi suka yi kansa, suna mamaki, su ba su ga komai ba, kawai su manzon Allah suka gani yana sallah, shi kuma sun gan shi ya rungumo ƙatoton dutse, ya zo dab da manzon Allah, sai suka ga ya juya a guje cikin firgici da tashin hankali, ya yarda dutsen, su ba su ga komai ba banda wannan. To sai suka taso suka zo gurin Abu Jahal. Faqalu, sai suka ce masa, malaka ya Abul Hakam, me ke faruwa da kai ya kai Abul Hakam? Abul Hakam alkunyar Abu Jahal, ana masa alkunya da Abul Hakam. Me ke faruwa da kai, muka ga kayar da katoton dutsen da ka dau alkawari kai rantsuwa cewar yau sai ka danda tsakan Muhammadu da shi, muka ga kayar da shi ka juya a firgice cikin tashin hankali, wani amsa ya mayar musu, ƙala sai Abu Jahal ya ce, ƙumtu ilaihi li'af'ala ma ƙultu lakum falamma danautu minhu arda li fahlun min al'ibili wallahi ma ra'aytu mithlahu qattu hammabi an ya'kulani. Wannan shine abin da ya faru da Abu Jahal, ikon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace qumtu ilayhi li'af'ala ma qultu lakum, naje na tsaya kansa da wannan gungumemen dutsen a hannuna dan in aikata abin da na gaya muku jiya cewar yau zan aikata masa shi. Yace falamma danautu minhu, lokacin da na kusanto gare shi ga manzon Allah kenan, inji Abu Jahal lokacin da ya kusanto ga manzon Allah, yace aradali fahlun min al-ibn, sai wani katoton raƙumi kosashe mai ƙarfi mai cizo sai yayo kaina. Inji Abu Jahal yace katoton raƙumi mai ƙarfi ya kawo min sura, yace wallahi ma ra'aytu mithlahu qattu, yace wallahi tunda nake a rayuwata ban taba ganin raƙumi irin sa ba, ƙato mai ƙarfi kuma mai kuzari. Ka san raƙumi ko tafiya yake zaka ganshi kaman malalaci, kaman zai je kaman ba zai je. Yace to amma wannan yanda ka san tashi na zaki haka yayo kaina. Yace hammabi yayo kaina an ya akulani, yana so ya cinye ni. Wato raƙumi ne yayi masa tashi irin tashin damisa, yadda damisa take tashi haka raƙumin ya taso ya kawo masa hari, yana yunkurin cinye shi. Shi yasa ya juya a guje ya yadda wannan katon dutsen. Wannan shine dalili rundunar Ubangiji kenan. Manzo Allah shi bai san me yake faruwa ba, yana ta sallarsa, hankalinsa a kwance, yayi sallarsa ya idar, ya kama hanyarsa ya koma gida. Sai ake bashi labari cewa ka san me ya faru yau, yace me ya faru, suka ce ai kana sallah, Abu Jahal ya dauko gungumemen dutse ya zo zai dandaka maka kai, sai aka ga ya juya a guje cikin firgici da tashin hankali, ya yarda dutsen gefe. Manzo Allah sai yayi murmushi, shine ana ake ba mu labari. Falam ma zukira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala zaka jibril, lokacin da aka ba manzon Allah labari sai ce ai wannan Jibril ne ya zo masa, mala'ika Jibrilu ne ya zo masa. Wannan raƙumi da ya gani ya kawo masa hari, ya kawo masa sura, mala'ika Jibrilu ne. Ya ce walau dana, da a ce ya kusanto ni, in ji annabi la'akhadhu, da mala'ika Jibrilu ya ɗauke shi, da mala'ika Jibrilu ya ɗauke shi ya tafi da shi, ba za a sake jin labarinsa ba. Wannan cutarwa ta farko kenan da Abu Jahal yayi wa manzon Allah, amma bai nasara ba. Cutarwar ta sa ta tashi a banza, bata amfanar da komai ba. To ai mushrikan Makka da suna da wayo, sai su fahimci cewa fa wannan al'amari fa na Allah ne, da sai su karbi musuluncin gurin manzon Allah. To amma wannan zai nuna maka cewar ba wai suna fito na fito da manzon Allah bane dan ba su fahimci cewa ya zo da gaskiya bane, suna fito na fito da manzon Allah ne na farko sun rena shi, suna gani karamin yaro ne taso a gabansu. Na biyu kuma hassada, na uku kuma takalidanci. Mun san takalidanci, ai mun yi bayanin sa a baya, shine ba za su bar abin da suka samu iyaye da kakanni akai ba. Ko da abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne, sun yarda gaskiyar ne, amma fa ba za su bar abin da suka samu iyaye da kakanni suna kai ba. Hasali ma suna ga, yanzu ni in bar addinin da na samu babana da kakana a kai, kamar na bar wa kaina kashi, na bar wa kaina abin zargi, na bar wa kaina abin zargi wa iyalaina, na bar musu abin zargi, abin da ya hana su karbi abin da annabi ya zo da shi kenan. Yanzu babban annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya shaida wa annabi cewar tabbas addinin kan nan ya kai Muhammadu babu addinin da ya kai shi alkhairi, kuma shine addinin gaskiya. Walakad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, inji ba babban annabi Abu Talib yace tabbas na san cewar addinin Muhammadu shine mafi alkhairin addinan duniya, duk wani addini da ake a duniya baya addinin Muhammadu inji babban annabi Abu Talib to amma me yana she karbi addinin annabi din yace laulal malamata aw makhafa masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina yace ba dan tsoron kar a zarge ni ba a ce na bar addinin babana da kakana na bar wa iyalai na abun zargi abun aibantawa yace to da ka same ni mai rungumin wannan addinin naka kenan me yana she karbi addinin annabi tsoron kar a ce ya bar addinin iyaye da kakanni to wannan shine mafi girman dalili da ya hana Quraishawan Makka karban addinin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi shi yasa lokacin da ya kusa rasuwa shi babban annabi din annabi yazo yana fatan ya karbi musulunci saboda irin gudunmawa da ya ba wa annabi na kariya da yi wa annabi daga tsangwama da cutarwar mushrikai annabi yayi fatar ina ma a ce ya karbi musulunci yana ce masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah wadanda suke tare da shi kuma cikin mutan makka me suke ce masa atarghabu an millati abdul muttalib yanzu zaka kyamace addinin babanka abdul muttalib sai ga a'a bai kamata ya bar addinin abdul muttalib sai ya ce huwa ala millati abdul muttalib yace shi yana nan akan addinin babansa abdul muttalib riwayar bukhari wa aba an yaqula la ilaha illallah yake fadin wannan kalma ta la ilaha illallah da annabi yake cewa ya fade ta kalma ce da zai nema masa kariya da ita ya bashi garkuwa da ita gaban Allah subhanahu wataala sai bai fade ta ba yace shi yana kan addinin abdul muttalib to kaga Qurayshawan Makka alamomi da dama sun yi tabayyana a gaban su akan idansu dake tabbatar da gaskiyar manzancin annabi da kuma gaskiyar addinin da yazo da shi to amma me yana su su karba ba za su iya barin addinin iyaye da kakanni ba wannan yana cikin manyan dalilai yace wa kana abu jahal kathiran ma yanha ar-rasula an salatihi inda al-baiti sautari da dama abu jahal ya kasance yana hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallah jikin ɗakin Ka'aba faqala lahu marratan ba'da an ra'ahu yusalli alam an haka an hadha watarana abu jahal da yazo jikin ɗakin Ka'aba yaga manzon Allah yana sallah sai yake ce masa shin Muhammadu ban hana ka wannan abin da kake yi ba shi abu jahal abin da yake so yaga annabi yazo ya fadi gaban gumakan su ya magumakan sujjada ya fadi gaban gumakan yana neman tabarruki ya fadi gaban gumakan yana girmama su abinda Abu Jahal yake so kenan baya so yaga annabi yana sallah yana bautan ubangiji subhanahu wataala to shine wata rana yazo jikin ɗakin Ka'aba sai tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah shine yake cewa alam an haka an hadha Muhammadu shin ban hana ka wannan abinda kake yi ba ya kausasa harshe wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan lafazin da mawallafin wannan littafi ya kawo anan wato littafin nurul yaqin hadisi ne wanda Imam at-Tirmidhi ya fitar shi cikin sunan dinsa Imam Ahmad ya fitar cikin musnad dinsa Imam an-Nasa'i shi ma fitar cikin sunan dinsa wanda aka samo daga Abdullah dan Abbas Allah ya yarda da shi yake bada labari cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan zo jikin maqamu Ibrahim yana sallah sai Abu Jahal yazo ya wuce shi yana sallah sai yake ce masa ya Muhammad shin ban hana ka wannan abin da kake yi ba wannan ibadar ta ka sabuwa da ka zo da ita shin ban hana ka it kana yinta ba anan sai yayi ta tsawatarwa manzon Allah yana kausasa harshe wa manzon Allah shi dai fatansa manzon Allah ya daina wannan ibada ta sa fatan Abu Jahal manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya daina wannan ibada ta sa to anan manzon Allah kuma sai ga bai kamata ya bashi kofa ba bai kamata ya bashi dama ba ya hana shi yin sallah tunda shi ma dan gari ne haifaffen gari ba Quraishi in shi Abu Jahal yana ga shi ba Quraishi ne annabi ma ba Quraishi ɗakin Ka'aba nan idan shi Abu Jahl yana ga yana da gadara da shi, manzon Allah ma yana da gadara da shi. Asali ma kakan manzon Allah shi ya kwato ɗakin Ka'aba nan daga garin Makka a hannun wata al'umma. To ta za a yi kuma Abu Jahl ya zo yana daga masa murya? To shine manzon Allah sai bai kyale shi ba. Manzo Allah sai mayar masa da martani. Shine bayanin da ya ana yace fa aghladha lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alqawla wa haddadahu. Manzo Allah sai tsananta masa wajen mayar masa da martani. Manzo Allah ya ma tsoratar da shi sallallahu alaihi wasallama. Dama Allah ya ce masa jahidil kuffara wal munafiqina, sai Allah ya ce masa me waghlud alaihim. Manzo Allah ba shi da tsanani wajen mu'amala, amma a fiskantan kafiri da munafiki yana tsananta musu saboda umurnin cika umurnin Ubangijinsa. Allah ya ce masa jahidil kuffara, ka yaki kafirai, wal munafiqina da munafikai. Allah sai ya ce waghlud alaihim, ka tsananta musu. To shine a nan gabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tsananta wa Abu Jahl wajen mayar masa da martani, ya ma tsawatar masa, ya tsoratar da shi, kuma ya nuna masa cewar ba gudu ba ja da baya, yanzu ma ya fara sallah jikin ɗakin Ka'aba. To wani martani Abu Jahl ya mayar wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama? Ina ga saboda tsayin bayani dangane da martanin da Abu Jahl ya mayar wa manzon Allah, ba manzon Allah ya tsawatar masa, ya tsoratar da shi, lokaci ba zai ba mu dama mu karanto wannan martani na Abu Jahl ba. Saboda haka za mu jinkirta karanta shi har sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu haɗuwa ta gaba. Sai mu dasa aya a nan, abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.